أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa na musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga Sarki Allah, mahalicin kowa da komai, wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya bamu lahiya, ya sake bamu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu dimbin albarka. Darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita. Muna fata mu samu kikkiawar fahimta ta wannan addini na Allah subhanahu wataala a cikin kikkiawar kama da kuma kikkiawar dacewa da yin ayyuka wanda Allah subhanahu wataala zai yarda da su. Allah subhanahu wataala ya bamu aljanna da yarda shi. Idan ban manta ba, muna nan cikin dalilai wanda muke tambayar kanmu kuma muke ba junan mu amsa game da mi, game da boyewar imam, wanda muka ce bayan mun yarda cewa akwai imam jagora na wannan zamani din, tunda aya ta nuna cewa ba yayyuwa al'umma ta kasance ba ta da jagora, ba yayyuwa. Mun sha karanta muku aya game da wannan. Sannan kuma ba yayyuwa kamar yadda annabi ya alƙawari cewa wannan duniya din sai jagorori guda 12 daga ahalin gidan shi sun bayyana, ba yiwuwa mu ce ba su bayyana ba, kun ba yiwuwa mu ce wannan zamani din babu ɗaya daga cikin wannan jikokin na manzon Allah. Sannan kuma kamar yadda annabi yake cewa ba yiwuwa wannan duniya din ta zo ta ƙare, kai yana cewa ma wani wuri yana cewa koda rana ɗaya ce ta yi saura cikin wannan duniya din, sai dai wannan ɗaya daga cikin zuriyar nan na wanda ake kira Qa'im al-Mahdi sai ya bayyana. Wannan abu ne wanda ba mu da shakku game da shi. Kenan dai kai a takaice, in ka hada da maganar da manzon Allah yake cewa kar mutum ya sake ya mutu bai san imamin zamanin shi ba, bai yi biyayya gare shi ba, bai miƙa mishi wilaya ba da biyayya ba, wanda da yake mutu cikin irin wannan halin yayi mutuwar jahilai, muna gane cewa kenan wannan zamanin ma namu akwai imami, sai dai in kai baka san shi ba, amma akwai jagora. Anan wurin kenan muka ce dole mu dawo mu sallama ma Shi'a, mu bi wannan jagora wanda suke kira nan akwai shi. Amma sai dai mu yi musu tambaya, na'am, duk tambayoyin da ke gare mu yi musu, kar mu samu matsala wajen yi musu tambaya. Muna yi tambaye su, me yasa ya boye te? Kenan me yasa ya boye? Me yasa ba mu ganin shi? Ɗaya daga cikin amsoshi wanda Shi'a za su ba mu, akwai daga ciki cewa Allah subhanahu wataala ya yi mun dai mun imtihani ne, ya ga suwaye za su imani da wannan jagora din ko ba su ganin shi. Yana so ya ga mu'minai, za ka samu waliyai na Allah sun yarda da shi, da wuya ka samu wannan waliyi ne bai yarda kasantuwar imamin zamanin shi ba, bai yarda da imamin zamanin shi yana raye ba, ba yiwuwa. Sannan abu na biyu, muna sanin cewa Allah yana son ya kare shi saboda wani babban aiki Allah subhanahu wataala zai bashi, dole ya kare rayuwar shi kamar yadda muka sani. Sannan na uku, mu sani wannan boyewai wani sirri ne Allah kadai ya san shi. Kamar yadda an samu inda Imam Sadiq yake cewa, ana tambaye shi game da wannan sirrin, yake cewa na'am, wasu daga cikin abubuwan da muka gani duk akwai su, amma haƙiƙanin sanin wannan sirrin yake cewa inna wajhal hikmati fi zalika la yankashifu illa ba'da zuhurihi, haƙiƙanin sirrin boyewar shi ba zai yi da bayyana ba, ba za a yi da sanin shi ba sai bayan ya bayyana. Shi wannan imamin naku wanda zai zo, Imam Sadiq ne yake gaya mu cewa akwai imamin ƙarshe zai zo. Sannan sirrin boyewar shi wanda zai yi ba za a gane ba sai bayan ya bayyana, kama lam yankashif Imam As-Sadiq, saboda ya ba mu misali hankalin mu ya kwanta muji akwai irin shi ko babu irin shi irin wannan yana faruwa akwai shi cikin addini ko babu sai ke cewa kamala yankashif wajhul hikmati fima atahul khidr kamar yadda khidr alaihi wa ala nabiyina salam da yazo da abubuwa guda uku na ban mamaki ga annabi Musa a wani lokaci ya bashi amsa bai bashi amsa ba sai da lokaci yayi amma tun kayan wannan lokacin shi ya riga ya matsu bai hakuri bai hakuri kuma sai da daman Khidr ya gaya mishi cewa baka iya hakuri saboda abubuwa ne wanda baka iya ganewa mu yanzu abubuwa ne wanda ba mu iya ganewa a ce imamu yana nan raye kuma ba a ganin shi tsawon shekarun shi kamar yaya kana mamaki amma masu imani wannan abun ba abun mamaki saboda sun san kudirar Allah yadda take saboda haka ne ma Imam Sadiq kenan anan warin ya nuna mu cewa boyewar shi wannan bawa na Allah sirri ne na Allah kamar yadda wannan sirri din ya sanar da wani daga cikin bayi irin shi amma kuma bai bashi damar ya ga mu annabi Musa ba sai bayan komai ya kammala sannan ne yazo ya fara ga mu annabi Musa ɗaya bayan ɗaya ya fara ce mishi amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba ya ga mishi minene baskan harka safina cewa ta wasu wanda ba su da arziki ne ta wasu miskinai ce wanda suna aiki cikin ruwa da ita suna samun dan abin da za su ci alhali bayan su akwai wani sarki azzalimi wanda da yazo ya ga wannan jirgin ruwan nasu lahiya lawake mi zai amshe shi saboda haka shi yasa na dan aibata wannan jirgin saboda da yazo ya gaishi zai ce kai wannan ba zai yi ba ka gani kuma ya gaya mishi wa ammal gulamu shi ma hakanan har ƙarshen kissa su waɗannan iyayen nashi Allah ya arzuta su wannan bawa suna jarabar san shi alhali shi zai zama dalilin halakar su sai Allah ya amshe wannan dan ya ba su waɗanda suka yi wannan an ce daga ciki ya aiko annabawa daga cikin zuriyar wannan mutumin waliyai dalilin wannan da aka amshe kun gani ya zangi gaya mai sirri ɗaya bayan ɗaya hatta na katanga ma me ya faru gashi nan ma'ana dai muna son mu nuna muku cewa al'umma mu sani wannan abin da ya faru dangane da Khidr da shi da annabi Musa ya ishe mu ishara mu gane ba kowane sirri yanzu kowa ke ganewa ba shi yasa ma Imam Sadiq yace ba zai bayyana gare mu ba hakikanin sirrin boyewar shi sai wani lokaci sai bayan bayyanar shi wannan imamin namu idan ya bayyana wasu daga cikin sirrin boyewar nashi shi zai ga yamma shi da kanshi imamu zaman zai ga mu me yasa ya boye a wani lokacin duk kowa zai gamsu da abin da ya gai saboda haka nan wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da muke son mu yi ishara dangane da abin da ya shahi dalilin boyewar shi kuma ita wannan riwaya wadda muka kare bayani kanta mutum yana iya samunta cikin littafin Kamaluddin wa Tamamun Ni'ima nawa na Ibn Babawai yanzu sai zan ce abin da ya shahi alamomi ko kuma fa'idodi akan boyewar shi dan mutum zai iya tambaya ya ce to me yasa ya boye me ya fa'idar boyewar shi ma'ana wani musamman bangaren ahlus sunna suna tambaya su ce to yanzu wannan imamu da kuke kira ya boye to mu ba mu ga wani amfani ba kenan cikin mu yanzu mu zo mu dauka cewa shine imamin mu alhali a boye yake kenan babu wani taimako da yake ma wannan al'umma din akan me zamu rike cewa shine jagora kenan har gara mu zo mu tai akan cewa ba a hi shi ba yahi wannan ita ce tambayar su wannan ita ce tambayar su kamar yadda ana samu musamman taftazani yazo da irin wannan iskal din cikin littafin sharhul maqasid fi ilmi kalam anan wurin tambayar da zamu kahe mu ba su amsa muna tambaya na'am suna cewa ba abada amsar tambaya da tambaya saboda haka nan anan mu za mu haraba da amsa kuma mu zo da tambaya dan kar mu zo muka da tambaya kace to ai baka ba mu amsa ba to amsa ita ce imam yana da fa'idodi waɗanda yake da kamar yadda muka san Khidr wanda muka bada misalin shi dazu yana da fa'idodi a cikin al'umma saboda yana nan yana zartar da hukunce-hukunce wanda Allah ya sa shi yayi kuma wannan fa'ida ne ga al'umma yanzu dalilin aiko annabawa da aka yi bayan ya kashe wannan yaron nan kafiri aiko annabawa fa'ida ne ga al'umma ko fa'ida bane aiko waliyai fa'ida ce kaga yana nan yana ayyuka sai kaga kamar wani aiki ne wanda yema mutum guda ya ma al'ummar duniya ne to menene abin mamaki idan har Allah subhanahu wataala ya lullube wani daga cikin bayin shi ya bashi irin wannan baiwa din a matsayin waliyi wanda shi zai kawo ƙarshen duk wani zalunci cikin duniya me ya abin mamaki ba abin mamaki a ciki tambayar da zamu yi a nan wurin ita ce yanzu kenan kamar amirul mu'minin imam ali alaihi salam lokacin da al'umma suka yi suka kyale shi suka kirke shi akan zama waliyin su akan imamin su wajen shekara 25 yana zanne a gida sai a ce shi bai da amfanin komi ko kuma kai tsaya annabin da Allah ya aiko shi ya kira mutane sai mutane suka ce mi mun ba mu damu kai ba annabi bane suka ki taimakon shi cikin daukaka addini suka ki yin imani shikenan sai a ce annabci shi bai da amfani ko alama babu wanda zai iya ce maka wai a wannan lokacin annabi bai da amfani saboda an aiko shi mutane ba su taimake shi ba basu kama mishi ba shikenan bai da wani amfani babu shi to yaushe zamu cewa waliyi na Allah wanda Allah ya alƙawarin zai zo ya tuka wannan duniyar inda adalci a ce wai bai da wani amfani na'am yana nan yana ayyuka kai ne baka sani ba yana nan yana zartar da abubuwan da Allah subhanahu wataala yake nihi da shi a lokaci guda mu ba mu ganewa kamar yadda muka san misalin da muka gani na annabi Musa da Khidr tunda Khidr har yanzu yana raye har yanzu Khidr yana raye kuma har yanzu yana nan shi ma yana ta ayyuka irin wanda annabi Musa ya ga misalin su kana tsammanin wai su kenan ne abinda annabi Musa ya gani shikenan ayyukan da yake yi a'a shi dai abinda ya gani ne daga cikin darasin da Allah subhanahu wataala yayi niyyar koya mishi ta hannun Khidr alayhi salam kun ga wannan ya ishe mu magana cewa Allah yana da baiwa da yawa wanda yake yayi tanadi ga masu tsoron shi Allah shi kadai ya san kuma irin baiwar da yake ma bayin shi kai dai ka ji tsoron shi kai dai kawai ka yi tsoron shi anan wurin nan gaba kenan zamu zo da bayanin to me yasa aka samu wannan bawa na Allah din tsawon shekaru abin mamaki ne a ce tun hijira tana 329 misali bayan an kare gaiba saura ya shiga babba har yanzu yana raye ko kuma ce tun lokacin da aka haife shi hijira tana 255 har yanzu muna cikin hijira tana 1431 wani abu a ce wai yana raye ba mamaki za mu zo da amsa kan wannan bi'iznillahi ta'ala sai kuma darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.